ubangiji mai wurin da yake kalbi ka haske ka zuciya ta da hasken ilimi
da zuciyar mu ka
badani Allah ka aiwatar da jikina jikinmu da wato da yi maka da'a Allah ka tsarkake sirrina zuciyata daga fitinu Allah ka shagaltar da tunanina tare da lura a cikin ayoyinka Allah ka tsirar da ni dukkan sharri da waswasi na shaitan Allah ka tsirar da mu daga waswasin shaitan ya rahamanu har ya zama ba shi da wani iko a kanmu Allah ka sanya wannan taron namu a taro ne abin yi wa albarka abin jin kai Allah sanda za mu tashi daga wannan taron ka sanya tashin namu wato tashi ne wanda yake abin kukutarwa abin kiyayewa
wala taji alkina wala minna wala ma ana kiyan wala ma
kada ka sanya a cikin mu ko fina ko kuma daga cikin mu wanda yake tabadde ko kuma abin haramtawa samun jin kanka
Allah ma la taji almusibata la fi dinina
Allah kar ka sanya jarraban mu ta zamo daga cikin addinin mu ne
wala taji alduniya akbar hallina
kada ka sanya duniya shine mafi girman abin da muka nufa
wala ma bilaga ilmina
kada ka sanya duniya shine matukar sanin mu sanin mu ya kare a duniya Allah kar ka sanya mu koyon mu ta zama izuwa wuta
wala taji alaina min junubi la Allah yarhamna
Allah kar ka sanya karka dora wanda ba zai ji kanmu ba akan mu saboda ne kukan da muka yi
rabbana zalamna anfusana
ya ubangiji mun dai mun zalunci kawunan mu idan baka gafarta mana ba wannan ce wata rahama baka ji kanmu ba za mu zamo daga cikin wanda suke tababbu Allah ka ji kanmu
rabbana afrik alaina sabran
Allah ka koranyo hakuri gare mu
wato sana muslimi
Allah ka karbaran mu muna masu ni kauya gare ka
rabbi anta wali fi dunya wal
akhirah ya ubangiji kai ne majibuncin lamarin mu a nan duniya da lahira ka karbaran mu muna masu ni kauya gare ka Allah ka riskar da mu da managartan bayi Allah ka yi jin kai ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka ji kan al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka yi sutura ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka dora kariyar al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka taimaki shugaban mu majibuncin lamarin mu wanda yake sarkin mu Allah ka gyara jagororin musulmi baki da
Allahumma kubit a'da'ana al-kafirina
Allahumma kubit a'da'a al-muslimina Allah ka dankwafi makiya musulmi wato makiyan mu wanda suke kafirai
wala taji allahum alaina sabilan
Allah karka basu tafarki da zasu sadu da zuwa ga cutar da mu
Allahumma a'inil mujahidina bayran wa bahran
Allah ka taimaki masu kokarin daukaka addinin musulunci a tudu da kogi
Allahumma hafiz suburul islam Allahumma hafiz suburul islam
Allah ka toshe kafafan da za a shigo ta su a cuci musulmi
Allahumma hafiz alaina qulubana
Allah ka kiyaye zukatan mu gare mu
Allahumma ya muqallibal qulubi
ya ubangiji ya wanda yake mai juye zukata Allah ka tabbatar da zuciyar mu a bisa bin addininka
Allahumma idza aradta bil nas fitnatan
Allah sanda dukkan mu fitina jarraba da mutane
qulubna ilayka
to Allah karka bar mu tare da su mu ka karbe mu zuwa gare ka wasu ababan fitina saboda alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allah ka gafara gare mu da ɗan uwan mu musulmi wanda suka rigaye mu
imani
da idan da suka rigaye mu da yin imani kada ka sanya kulli a cikin zukatanmu ga waɗanda suke muminai ya ubangijinmu kai ne mai tausasawa mai jin kai Allah karɓi tubanmu cewa kai ne karɓar tuba ne wanda yake mai baiwa ya ubangijinmu kai mana gafara da duk abin da kai ne ka san mun yi Allah ka gyara lamurra gare mu cewa dai mu ba mu da ikon mu kyautata gyaran
ya
ni'mal maula wa ya ni'mal nasir ya wanda masu sufantawa suka gajiya daga su sufanta baiwarsa da baiwarsa
اللهم
صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على